الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر أشرن دبقوي قوات الربيع الآخر Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na da shekara 1437 daidai da 6 ga watan February shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 53 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka fi sani da suna Ibnu Qayyim al-Jawziyya Sheikhul Islami al-Thani Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Zadul Ma'ad mawsu'a ce ta tarihin Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne komai da ruwanka dangane da rayuwa da tafarki da irin tsare-tsare da al'adu da karantawa da yadda Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake gudanar da al'amuran shi gabaki daya a cikin ibadojinsa da mu'amalolinsa babu shakka malamai suna jinjina kwarai ga Ibnul Qayyim saboda wannan babban aiki da yi alhalin yana nesa da inda kayan aikin sa suke dan ya rubuta wannan littafi yana aikin haji ne a kasar Makka bayan da ya taho daga kasar su ta ainihin Dimashku Allah ya saka mashi da alkhairi muna karatu a cikin mas'alar da malai yake tattaunawa dangane da hukuncin kishingida da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana yi bayan yayi raka'atul fajr yakan kishingida a ainihin bangaren shi na dama har zuwa lokacin da za a zo a ce mishi ya tashi za a yi sallar asuba ayinda muka ji malai ya kawo maganganu wanda suka ce wajibi ne ɗan zahiriya wanda suka ce samsam ma ba sunna bane da kuma wanda suke sun yi tsaka-tsaki a wajen magana wanda suka tantance magana sune ainihin wato ɗan mazhabin watan malikiya daga cikin wasu malaman fiqhu ɗan ainihin wasu mazahib din kuma zamu tashi a inda yake magana akan wannan mas'ala abinda aka ruwaito daga makarantan al-Imam Ahmad yace qala Abu Talib qultu li Ahmad haddathana Abu Salti an Abi Kudaina an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama annahu taja'a ba'da raka'ati al-fajr yace na karanta a gaban Imam Ahmad nace masa ga isnadin da muka samu hadisi daga Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa manzon Allah yana kishingida a bangaren shi na dama bayan yayi raka'atul al-fajr qala sai yace shu'batu la yarfa'uhu sai Imam Ahmad yace to shu'ba dai wannan hadisin baya daukaka shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qultu sai na sake tambayen shi Allah shi gafarta malam fa illam yattaji alaihi shay'un idan mutun yayi raka'atul fajr sai bai kishingida ba shin yana da laifi qala la yace babu laifi aisha tarwihi wa ibn umara yunkiru inji imam ahmad yace aisha ta ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana yi amma sahabi Abdullahi dan Umar yana musuncewa ba sunna bane qala al-khallal wa anba'ana al-marwazi anna aba abdullahi qala al-imam al-khallal yace marwazi ya ba mu labarin cewa abu abdullahi ahmad ibn hanbal kenan yace hadisu abi hurairata laysa bizaka wannan riwaya ta abu huraira ba daidai bace an samu tangarda a cikin isnadinta qultu ni ko sai nace innal a'masha yuhaddithu bihi an abi salih inji khallal kenan sai nace to ai a'mash ma yana karantar da hadisin daga abu salih an abi hurairata radiyallahu anhu qala sai yace dani abdul wahid wahdahu yuhaddithu bihi daga makarantan a'mash abdul wahid ne kadai ke bada hadisin na ma'ana riwaya ce garibi ya kenan daga makaranta wa qala ibrahim ibn al harith inna aba abdullahi su'ila an al-ittija'i ba'da raka'atil fajr qala yace an tambayi imam ahmad game da wannan kishingida da ake yi bayan raka'a biyu na kafin sallar asuba sai yace ma af'aluhu ni dai bana aikata shi wa in fa'alahu rajulun fa hasanun, idan mutun yayi daidai ne, intaha magana ta kare. Falau kana hadithu Abdul Wahid ibn Ziyad an al-A'mash an Abi Salih sahihan indahu lakana aqallu darajatihi indahu listihbaba. Malam Ibn al-Qayyim al-Jawziya yace da a ce wancan hadisi na Abdul Warid na Abdul Wahid a wajen Imam Ahmad ya inganta, to da mafi karancin abin da zai bada fatawa da shi shine yace mustahabi ne. Wa qad yuqalu, kuma a iya cewa inna Aisha ta radiyallahu anha rawat hadha wa rawat hadha. Aisha ta ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata rana kafin sallar rak'atul fajri, yayi kuma wata rana bayan rak'atul fajri, kamar yadda muka yi tahqiqin shi a wancan ainihin zaman. Fa kana yaf'alu hadha taratan wa yaf'alu hadha taratan, sai zama yana yin wannan a wani lokaci ya kuma yi wancan a wani lokaci. Fa laysa fi dhalika khilafun, dan haka sai zama babu wani sabani kenan game da wannan mas'ala. Fa innahu min al-mubahi, abu ne kawai wanda ya halasta. Wallahu a'lam, malam yace Allah shi ya fi sanin daidai. Kamar yadda muka fadi a karatun da ya gabata, wannan shine asalin tahqiqi game da mas'ala. Idan mutun yayi sallolin dare ko wasu ibadoji ko wasu ayyuka da za su buƙaci ya huta, bai samu isasshen bacci ba, yaga yana da buƙatar kishingida bayan yayi sallah ta ainihin rakatul fajri, babu laifi yayi. Hakan yaga yana da buƙata bayan ya gama ainihin sallolin dare din, babu buƙata. Amma wanda bai yi ba, babu laifi. Magana ainihin ƴan zahiriya da suka ce wanda bai yi ba ba yi da sallah asuba, wannan mujazafa ce, wuce makadi da rawani, babu ainihin dalili akan haka. Wallahu a'lam. Sai malam yace wa fi tijaihi ala shiqqihi al-ayman sirrun, akwai wani sirri na ainihin wato likitanci game da na tarbiyyar jiki game da kishingida da yayi a bangaren dama. Me yasa baya kishingida a bangaren hagu? Watakila sai kai saurin cewa saboda yana sanya attayamun fi kulli shay, yana sanya damunta akan komai. To baya ga damuntawa, akwai wani sirri na tarbiyyar lafiyar jiki, wa huwa annal qalba mu'allaqun fil janibil aisar, saboda asalin zuciya tana rataye ne ta bangaren kirji na hagu. Fa idza nama ar-rajul 'ala al-janibil aisar, idan mutun ya kwanta yana bacci a bangaren hagun shi, istasqala nauman, sai bacci ya mishi nauyi. Li'annahu yakunu fi da'atin wastiraha, dan zai zama ya kwanta kenan ya shimfudu cikin hutu, zai samu kyakkyawan hutu. Fa yasqulu nawmuhu, sai baccin shi ya nauyi. Fa idza nama 'ala shiqqihi al-ayman, amma idan ka kwanta ta bangaren dama, fa innahu yaqliqu wa la yastaghriqu fi an-nawmi, mutun zai ji baccin babu dadi, dan haka bacci ba zai yi zurfi ba. Liqalaqil qalb, saboda zuciyar bata samu kwanciya mai kyau ba. Wa talabihi mustaqarrahu, saboda kuma zuciyar za ta dinga kaiwa da kawowa tana neman inda za ta samu wuri ta kwanta lafiya lau. Wa mailuhu ilayhi, da kuma karkatar da yayi akan zuciyar. Wa li hadha istahabba al-atibba'u an-nawm 'ala al-janib al-aysar, dan haka su likitoci suke bada fatawa akan cewa a kwanta ta bangaren hagu. Likamalir rahati wa tibil manam, saboda a samu cikakken hutu da daddadan bacci. Wa sahibu shar'i, shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yastahibbu an-nawma 'ala al-janib al-ayman, shi kuma ya bada mustahabbancin yin bacci ta bangaren dama. Li'alla yaqula nawmuhu fayanamu an qiyamil layl, dan karka je bacci ya maka yawa ba za ka iya qiyamul layl ba, wani ma ba zai iya ma asuba ba. فالنوم على الجانب الايمن انفع للقلب, dan haka bacci ta bangaren dama yafi amfani ga zuciya. Wa alal janib al-aisari anfa lil badni, in kuma mutum ya kwanta ta bangaren hagu to yafi amfani ga jiki, jiki yafi morewa. Wallahu a'la. Ibn Qayyim kenan, daga sai ka zabo wanne kake so ka morewa, zuciyarka ko ko jikinka. Karka je kana bacci subatan kawai in ka shimfudu kawai kamar an yadda buhu, baka sake motsi, sai rana ta ainihin leko ta window tana maka gafara dai. Wannan galibi irin baccin da mutane suke yi ba daidai bane, ana so ya zama kana bacci ne gwargwadon bukata a fadake,
ka zama kana ainihin wato yin baccin yadda ba za ka shimfudu kai tayi ba za ka tun farko karkaci abinci mai yawa da daddare sabanin yadda muka saba muna cin heavy meals abinci mai nauyi alwajabat as-saqila tuwo da shinkafa da dan wake a jibga a sake jibga kunu da shayi can gaba da za a kwanta ko a je a ci indomie duk waɗannan abinci ne masu nauyi idan ka ci su ko kuma kawuni kana aiki mai wahala jikinka bai samu hutu ba to ba za ka iya wannan ba dole kai bacci da yawa dan ko na'ura ce kai kana buƙatar hutu dan ka dole sai ka yi riyada ka tsara rayuwarka yadda ta zama tana da sauki sai ka zama baka yin bacci irin wannan bacci na ainihin wato kamar matace ya zama baccinka gwargwadon buƙata ne mun karanta a can baya in za ku tuna yayi magana akan wannan matsala game da cewa kar baccinka ya wuce 1 bisa 3 wuni kai ya wuce awa 8 kenan shine maximum baccin da ya kamata kai al-Imam An-Nawawi aka ba da labarin cewa ya rayu shekaru da dama baya ma kwanciya akan gado ma'ana bai kwanciya akan shimfidi a teburin shi inda yake rubuce rubuce anan yake zaune idan ya ji bacci kawai sai ya dan kifa kanshi dan haka baya da za a yi kai baccin isasshe kaddarai da tele yake idan azumi ya shigo aiki ya cakude mishi ya gama hadawa mutane yawa ba akan keke shi yake kwana ba yoshi zai bacci mai dadi zai yi ne kawai gurgurdan bukata jama'a ma'ana shi abubuwa waɗanda suke na raha ne karka sake su zama sune shugul shagil ɗinka a ce in za a ci abinci sai an zauna dafa'an an kashe kamar awa 3 kaga wannan asarar lokaci haka in za a yi bacci sai an samu wuri an kwanta an lulluba an rufa ko ina kuma babu tunanin za a tashi sai in an ji gari ya waye wannan shi ma asara ne jama'a wajibi ne musamman dalibai da ƴan makaranta da ustazai da waɗanda suke da abun yi mai muhimmanci san cewa wannan ba tarbiyya ce ta mutumin da yake da abun yi ba laraba suna yawan cewa man talabal ula sahiral layali duk wanda yake neman daukaka akan ko menene to sai ya dinga ganin dare yadda yake ganin rana kalli dare baka gani wanda yake yawo tsakanin Lagos da Port Harcourt da Maiduguri da Sokoto da ina ne haka suke kama hanya cikin dare suna tai mutane na ta bacci kalli ko da barawo ba da dare yake fita ba so ya nemi wani girma ko ya nemi tara abubuwan da mutane suka tara dan haka shi ma da'irin da dare yake fita kalli ko da mai gadi kalli malamai waɗanda suke kalli ƴan makaranta idan ka je cikin university aka ce semester ta kawo ƙarshe haka za ga mutane kamar ana tahajjud an fito gaba ɗaya an shiga azuzuwa saboda ana neman girma to girman lahira jama'a yafi komai dan haka mutane mu kiyaye ba wai an ce kada kai bacci bane amma kai gurgurdan bukata sannan kaji in kana son kai bacci wanda za ka iya tashi cikin natsuwa to yi kokari ka dinga kwanciya ta dama kai azkar kai alula kai addu'o'in da ake yi sannan kuma ya zama tun farko ka tsara rayuwarka yadda ba za ka zama cikin muguwar gajiya ba idan ka zama ayyukan da kake yi suna galabaitar da rayuwarka kana overstretching din ainihin jikinka to dole kuma in ka zo ka kwanta da zaran ka juya fa shikenan ba za ka sake jin a ina kake ba kai ma sai gari ya waye Allah ya tsare mu mallan yace faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi qiyamil layli wannan fasli zai tattauna ne game da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da tsayuwar dare ma'ana sallar dare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin ta diman da'ima qad ikhtalafa as-salaf wal khalaf fi annahu hal kana fardan alaihi am la malaman da da malaman baya as-salaf yana nufin tun daga kan sahabbai da tabi'ai wal khalaf da waɗanda suka biyo bayan su lafazin as-salaf da al-khalaf malamai suna italakin shi da ma'ana ɗayan biyu ko dai ya zama ma'ana ce ta yabo da suka to anan idan aka ce salaf ana nufin duk wanda ke bin manhajin magabata sawa'un ya rayu a zamanin magabatan ko ya rayu daga baya in aka ce khalaf wanda duk ke bin manhajin ƴan baya sawa'un ya rayu tare da magabata ko a cikin ƴan bayan ya rayu a irin wannan yanayin babu kulawa kenan da zamani ana kulawa ne da manhaji mu da muke rayuwa yanzu a cikin mu akwai salaf akwai khalaf wanda suka rayu da a cikin su akwai salaf akwai khalaf in an kalli cewa kalma ce ta yabo da kalma ce ta zargi ko kuma a kalle ta a matsayin kalma da ke nuna zamani salaf waɗanda suka shuɗe, khalaf wanda suka biyo bayan su, to ita ce anan yake magana. To idan aka ce salaf da irin wannan ma'anar, daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ƙarshen shekaru na ainihin tabi'ai da atba'ut tabi'ina, kamar ka ce zuwa shekara 250 ko makamancin haka, wannan su ne ake ce mazamanin salaf. Wanda duk zai zo bayan nan, to sunan shi khalaf. Da aka kaji gashi shi Ibn al-Qayyim a 700 da suka wuce ya rayu, amma ya kira wasu wanda suka rigaye shi rayuwa da suna khalaf, dan yana mana hikayar abin da ya shude ne kafin zamanin shi, cewa wasu a cikin salaf da wasu a cikin khalaf akwai sabani akan shin sallar dare farilla ce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba farilla bace. وطائفتان احتجوا بقوله تعالى دكنن بنغرورين ودان da suka ce sallar dare a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farilla ce, da wanda suka ce ba farilla bace dukkanin su suka yi hujja da wannan aya da Allah ya ce wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka, kazo ni riko Allah. Suna da sabani a ra'ayi, amma kuma aya guda ita ce hujjar su wajen fassarar menene ma'anan nafilatan laka. Qalu suka ce fa hadha sarihun fi adamil wujubi, wanda suka ce ba wajibi bane, suka ce kaga wannan aya ta nuna qarara cewa ba wajibi bane. Wa qala al akharuna, wasu kuma suka ce amarahu bit tahajjud fi hadhihi sura, Allah ya umurce shi da qiyamul layli a cikin wannan sura, kama amarahu fi qawlihi ta'ala, kama yadda Allah ya umurce shi a cikin fadin Allah da yace ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila, ka tashi kai tsayuwar dare in banda kadan daga cikin daren. Falau kana al muradu bihi tatawwa, da a ce tatawwi ne lam yakhussahu bi kaunihi nafilatan lahu, da ba a kebance shi da cewa shi kadai ba. Abinda ake nufi shi a gun shi farilla ne, amma farilla kari akan farillolin mutane. Eh, ai rake ne wake walam yaje ko ma yansakhu anhu, ba a samu wani abu da ke share shi daga gurin shi manzon Allah din ba sallallahu alaihi wasallama. Wa amma qawluhu ta'ala nafilatan laka, cewa da Allah yayi nafilatan laka, ka tashi kai sallar dare qari ne akan ka. Falau kana al muradu bihi tatawwa, da a ce Allah yana nufin tatawwi ne, wato kai mustahabbi ne kai, to da bai zama mustahabbi gare shi shi kadai ba. Lam yakhussahu bi kaunihi nafilatan lahu, wa innamal muradu bin nafila az-ziyada, abinda yake nufi da nafila anan shine ƙari akan wajabcin da ya wajaba akan sauran mutanen da suka shiga addinin ka. Wa mutlaqu az-ziyadati la yadillu ala tatawwu, lafazin ƙari kadai da aka ce anan nafila bai nufin tatawwi. Qala ta'ala, domin ko Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila, sai muka baiwa annabi ibrahim kyauta ishaqu da yaqubu a matsayin qari akan abinda muka bashi a baya, ai ziyadatan alal walad, qari akan yaya muka bashi jikoki, ma'ana shi yaquba ya zama ainihin wato qari. Wa kadhalika nafila fi tahajjud annabi sallallahu alaihi wasallama ziyadatun fi darajati, haka nan ita ma wato wannan ƙarin da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ainihin sallar tahajjudi da aka ce ya dinga yi, ƙari ne na daga mishi darajar shi, wa fi ajrihi, da kuma ƙarin lada gare shi. Wa li hadha khassahu biha, dan haka Allah ya kebance shi yace shi kadai. Fa inna qiyamal layli fi haqqi ghairihi mubahun, qiyamul layli a cikin haƙin wanda ba a manzon Allah ba to halas. Wa mukaffirul lisayyiati, kuma abin da ke share wa mutane zunubai ne. Wa amman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, shi ko manzon Allah, faqad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, kaga shi Allah ya riga ya gafarta mai zunuban shi wanda suka zo baya da wanda suka zo a gaba, da haka shi bai bukatan wani abu da zai yi dan neman a gafarta mishi zunubai, tunda Allah ya riga ya gafarta mishi su musbaqa. Fa huwa ya'malu fi ziyadati darajati wa ulwi al maratib, shi yana aiki ne dan neman ƙarin daukakar daraja da kuma ƙarin wato daukakar martaba shi. Wa ghairuhu, sauran mutane kuma ya amalu fit takfiri, suna aiki ne dan Allah ya share musu zanubansu. Qala mujahidun, Mujahid yace innama kana nafilatan lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, tahajjud ya kasance nafila ne kari ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, li annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, saboda an riga an share masa abin da ya gabata da abin da ya jinkiri na zinubansa. Fa kanat ta'atuhu nafila, sai zama da'ar da yake wa Allah to yanzu nafila ce, ai ziyadatun fi sawabi, neman ƙarin lada ne, wal ghairihi kaffaratun li dhunubihi, ga waninsa kuma kaffara ce ga zinubai. Qala ibn al-Munzir fi tafsirihi haddathana ya'la ibn abi ubayd qala haddathana al-Hajjaj an ibn Jurayj an Abdullah ibn Kathir an Mujahid qala, Mujahid yake cewa ma siwal maktuba fa huwa nafila min ajli annahu la ya'malu fi kaffarati dhunub, duk abin da ya wannanci sallar farilla a gun manzon Allah to ƙari ne, saboda shi baya aiki na neman gafarta mai zunuban shi, baya da wannan bukata. Daka duk abin da yake na istighfari da salloli da ainihin wato sunan rawatib da qiyamul layli da sallar duha da yake yi, duka yana ne dan darajar shi ta karu a wurin Allah, ba dan yana da wasu zunubai da yake so a goge masa ba, Allah ya riga ya share mishi su musbaqan. Sai yake cewa walaysat linnasi nawafil, su ko mutane a wurin su ba irin wannan ƙarin bane, wato ba ƙarin armashi bane su a wurin mutane, innama hiya linnabi sallallahu alaihi wasallama khassatan, ga manzon Allah ne wannan yake a matsayin ƙari na neman ɗaukakar daraja. Wan nasu jami'an ya'maluna ma siwal maktuba li dhunubihim fi kaffaratiha, sauran mutane kuma gaba daya suna aikata abinda ya wannanci sallolin farilla ne dan neman Allah ya gafarta musu zunuban su, dan neman Allah ya cike musu ladan su da wato gazawar da suka samu a cikin ayyukan su da ibadojin su da mu'amalolin su. Shi kuma manzo Allah yana da dukkan waɗannan abubuwa cikakku wanda sun isa su sai tsira, me yasa yake karawa? Dan neman ƙarin daraja da ƙarin samun shiga a wurin Allah. Shi sai ya ce wa Aisha afala akunu abdan shakura, da tace mishi dan me kake ba kanka wahala, haƙafa kana tara jini tana kumbura, kaje ka huta kai bacci mana, bayan Allah ya riga ya ce ya gafarta maka komai naka, sai ya ce mata haba wanci, bana zama bawa mai yabawa Allah sa ba, ba'ana neman ƙarin shiga ne a wurin Allah, neman ƙarin ɗaukaka ne a wurin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Malam ya ce haddathana Muhammad ibn Nasr, ma'ana daga cikin littafin tafsirin har ila yau tafsirin ainihin wato Ibn al-Mundhir, ya ce haddathana Abdullah haddathana Amr an Sa'id wa Qabisa an Sufyana an Abi Uthmana an al-Hasan, daga al-Hasan al-Basri fi qawlihi ta'ala, game da fassaran fadin Allah da Allah yake cewa wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka qala la takunu nafilatan bil-layli illa lin-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, bata kasancewa a matsayin kari a cikin wannan dare da mutum ke sallah, to ga manzon Allah ne take ainihin wato kari akan abinda yake wajibi akan sauran mutane. Wa zakara an ad-dhahak qala nafilatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam khassa, wato qarin wajibci ga manzon Allah alaihi salatu wassalam shi kadai. Wa zakara Sulaim ibn Hayyana qala haddathana Abu Ghalib haddathana Abu Umama qala, yace idza wada'ata at-tuhura mawadi'ahu wa qumta maghfuran laka fa in qumta tusalli kanat laka fadilatan wa ajr, yace in ka zo bacci ka aje ruwan alolanka kusa da kai, ka tashi cikin dare kana mai neman a gafarta maka, ka miƙe kana salla, to wannan zai zama ƙarin falala ne da kuma ƙarin lada a wurinka. Fassarar kenan na ayar. Fa qala rajulun, sai wani mutum yace ya Aba Umama ara'aita in qama yusalli takun lahu nafila, kana ganin idan ya miƙe yana sallah shi mutum shi ma zai zama ƙarin ɗaukaka a wurin shi? Qala la, Abu Umama sahabi yace a'a innaman nafilatu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ai wannan ƙarin farlancin ga manzon Allah ne, fa kaifa yakunu lahu nafila, yayi zai zama ƙarin farilla ga wani mutum daban? Wa huwa yas'a fi dhunubi wal khataya, alhalin mutumin kowaye shi yana kai kawo ne yana kokarin Allah ya gafarta mishi zunubai da kurakuran da yake yi. Takun lahu fadilatan wa ajr, ta ya zai samu wannan fadila, wannan ƙarin lada da wannan ƙarin ainihin ɗaukaka? Qultu, ni ko malam Ibn Qayyim al-Jawziya sai na ce والمقصود أن النافلة في الآية لم يرد بها ما يجوز فعله وتركه abunda ake nufi shine lafazin nafila a cikin wannan aya bai zo dan nuna abinda ya halasta kai ya halasta ka bari ba to dama kuma ana mukhatabar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to Allah bai ce mishi na ƙara maka nafila wato in kaga dama kai in kaga dama ka bari ba a'a na ƙara maka wani farlanci wanda bai hau kan sauran ba shine ma'anar nafila a wajen wanda wannan farlancin zai ƙara maka falala ƙari ne akan ayyukan da kake yi na ainihin da'a kal mustahabbi wal mandub wannan nafila din ba irin mustahabbi ne ko abin da yake mandubi ba wa innamal muradu bi haziyati fi darajat ana nufin ƙari ne a cikin matakan da Allah zai baka na daukaka wa hadha qadarun mushtarakum bainal fardi wal mustahab kuma aikin da zakai ka samu daukaka wani abu ne da ana iya samun shi a jikin farilla ana iya samun shi a jikin mustahabbi kana yin aikin mustahabbi ka samu daukaka kana yin aikin farilla ka samu daukaka dan haka ce mata nafila bai nuna cewa mustahabbi ne fala yakunu qawluhu nafilatan laka nafiyan lima dalla alaihi al'amru min alwujubi cewa da aka yi nafila baya kora umarnin da yazo a cikin magana wanda ke nuna cewa wajibi ne dan an ce ne fatahajjad kaga umarni ne haka can qumil layla umarni ne to cewa da aka yi nafilatan baya kore umarnin daga wajibci wa sayati mazidu bayanin li hadhihi al mas'alati insha Allah ta'ala inda zikri khasa'isin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace za a zo a ƙara bayani can gaba a wajen bayani akan khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai malam yace ولم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو قيام الليل حضرا ولا سفرا منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي سم بايا برن صلى الدري كو ينا حالن زمن جدا كو ينا حالن تفيا وكان إذا غلبه نوم أو وجع يا كسنتي إذا بچي يرنجايشي يو دا غوبي كو كما وان تنزل زبيها كي يرنجايشي صلى من النهاري sintai asharata raka'a sai yayi sallah raka'a 12 da rana ma'ana sai ya rama waɗannan salloli da bai yi ba kenan kaga tabbacin shi aurin sa wajibi idan bai samu yi ba saboda halin tafiya ko gajiya ko dan zazzabi haka ko wata masassara da ta hana shi tashi cikin dare to idan gari ya waye in ji karfin jikinsa sai ya sake maimaita ma'ana sai ya biya wannan sallolin amma mu lura idan da rana ne sai ya maida su raka'a 12 sai malam yace fa samaitu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yaqulu yace sai naji babban malamin musulunci malamin mu Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta mishi inji Ibn Qayyim yake cewa sai naji malamin mu na cewa fi hadha dalilun ala anna al-witra la yuqda li fawati mahalli sallan nan da yayi raka'a 12 maimakon 11 dalili ne akan cewa witri idan ya kubuce ba a ramawa saboda yana da mahallin lokacin da ake yin shi shine cikin dare idan dare ya kubuce ba a ramawa inji Ibn Taymiyyah fa huwa shi wutri ka tahiyatul masjid kaman sallar shiga masallaci ne idan ka shiga masallaci mustahabi ne kai sallah raka'a biyu kafin ka zauna ka cigaba da wani abu amma in ka je ana yin sallar farilla shikenan sai ka ci gaba da musallar farilla idan an gama ba za ka rama wannan sallar ba ko wani abu makamancin haka wanda yasa baka samu halin yi ba wa salatul kusufi haka sallan kisfewar rana idan aka samu kisfewar rana ko wata idan baka samu halin yi ba baka cewa bari in gari ya waye yadda rana ta fito kar sai ka ce kuma bari ka je ka tsaya ka rama abinda baka samu ba wal istisqa haka sallar roƙon ruwa idan an yi niyyar yin ta ba a samu yi ba sai aka yi ruwa ba buƙatar sai a rama saboda tana da mahallinta lokaci da yanayin da ke sa a yi ta wana hawi hada salloli ire-iren waɗannan lian al maqsud bihi an yakuna akhir salatil layli witran saboda abinda ake nufi shine ya zama ƙarken sallar dare to ita ce witri shine cikamakin sallar dare kama annal maghriba akhir salatin nahari kama yadda maghriba ita ce sallah ta ƙarke a wuni da haka ita ma ake yin ta witri fa idan qadallayl
idan dare ya kare wasulliyati subuh akai sallar asuba lam yaqa alwutru mawqi'ahu wutri ba zai samu zama a wurin zaman shi ba hadha ma'ana kalamihi ibnu qayyim yace wannan shine ma'anar zancen da ibnu taymiya yi ma'ana a zahiri ya hakaito ne ba da lafazi ba kenan bayan da ya kawo wannan sai ya ce wa qadrawa abu dauda وابن ماجه من حديث ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن الوتر او نسيه فليصليه اذا اصبح او ذكر يجي wanda yayi bacci ko ya manta sallar shi ta wutri idan ya farka ko da gari ya waye ya sallaci wannan wutrin ko kuma sanda ya tuna ya sallaci wannan wutrin wannan hadisi kuma jama'a ya inganta duk da anan ibnu al-qayyim yayi kokarin ya kawo illolin hadisi amma hadisin yana da isnadoji wanda basu inganta ba yana kuma da isnadoji ingantattu daban ka karanta littafin irwaul galid fi takhrij ahadith manaris sabil na malam ainihin muhammad nasiruddin albani yayi magana akan ainihin isnadojin da tabbatar da ingancin wadanda suka inganta daga cikin su wanda daga cikin su akwai ainihin riwayan ainihin al-imamu abu dauda da al-imamu al-hakim da baihaqi suna da isnadoji ingantattu riwaya al-imam at-tirmidhi da shi da ainihin wato ibnu maja ita ne isnadin ta yazo da matsaloli saboda wasu malamai a ciki waɗanda suke ba a karban ainihin al'anan su da kuma wasu illoli waɗanda suna da zurfi kwarai a cikin bayani na musalul hadith da illolin hadisi dalibai su koma cikin waɗannan littafai su ga ainihin bayanan da malaman suka yi wallahu ta'ala a'lam to kaga kenan wannan ainihin wancan magana ta ibnu taymiya istinbati ne daga wancan hadisi amma kuma wannan yanzu shi kuma nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai a ce ta yiwu ibnu taymiya bai san wannan hadisin da cewa bai inganta ba amin cewa ya inganta ba dan abinda magana take nuna wake ma'ana sai a dauko kaidojin da ya kawo a cikin raf'ul malam sai a mushi aiki da su cewa hadisin ya zo mushi ta hanyoyin da yake ganin ba su inganta bane amma wasu malamai sun tabbatar da ingancin hadisin sai zama sallar da manzon Allah ya raka'a 12 ya ƙara kwaya ɗaya ne su zama 12 saboda da rana ne wancan ainihin wato sallori da suka kubuce mishi ba sa tabbatar da cewa wutri ya kubuce mishi ta yiwu ya samu yayi wutrin amma sallolin da suke da tsayi guda 11 bai samu halin yin su ba babu mamaki ya farka lokaci ya kure sai ya ga to bari yayi wutri kawai in yaso idan gari ya waye sai ya rama sallolin za a iya wajaha ainihin hadisin da haka kuma wasu malamai haka suka wajaha shi wallahu a'lam walakin li hadha al hadisi iddatu ilal malan yace wannan hadisi yana da ainihin illoli da yawa ahaduha illa tafarku annahu min riwayati abdurrahman ibn zaid ibn aslam wa huwa da'if cewa riwaya al imamu tirmizi kenan ta hannun ainihin abdurrahman ne dan zaid dan aslam al ifriqi babu shakka wannan mutum ne mai rauni wasani illa tabiu anna sahiha fihi annahu mursalun lahu an abihi abinda yake ya inganta shine wannan hadisi mursali ne daga shi ainihin abdurrahman dan zaid dan aslam daga baban shi annan nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzon Allah ba tare da an ambaci ainihin wato wasita tsakanin baban nashi wanda tabi'i ne da kuma manzon Allah din ba qala tirmidhi hadha asahhu ya'ni al mursal tirmidhi yace riwayar ta zo mursala tafi inganci saboda wanda suka kawo ta a mursala sune suka fi ainihin amuntuwa da riwaya fiye da wanda ya kawo ta ya ainihin sadar da isnadin amma akwai riwayoyi kamar yadda muka ambata na ainihin isnadin Abu Abdullah al-Hakim da kuma Abu Dauda da Imam al-Baihaqi daga riwayan Abu Ghassan daga Mutarrif daga Muhammad daga Mutarrif al-Madani daga Zaid dan Aslam da Atawu dan Yasir daga Abu Sa'id al-Khudri wannan kuma isnadi ne malamai suka ce ingantacce ne dan haka babu matsala akan waɗancan isnadoji na al-Imam Abu Dauda da Hakim da Baihaqi as-salisu abu na uku anna ibn majah haka an muhammad ibn yahya ba'da an rawa haditha abi sa'id as-sahihu anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa abin da ya inganta inji ibn majah ya ruwaito daga ainihin wannan isnadi cewa abinda manzon Allah ya faɗa shine cewa autiru qabla an tusbihu ku yi wutri kafin gari ya waye wannan riwaya ce ingantacciya imam muslim ya fitar da ita kuma ita ce asali cewa a yi wutri kafin gari ya waye to wanda kuma gari ya waye bai samu yayi ba fa
sai wani hadisi kuma zai ce wanda bai samu yayi ba kuma ya rama dan haka babu karo tsakanin hadisan
qala sai ce fa hadhal hadisu dalilun ala anna hadisa abdurrahmani wahid wannan dalili ne akan cewa riwayan abdurrahman dan zair dan aslam riwaya ce mai rauni kware kuwa riwaya ce mai rauni amma tana da kuma wata hanya ingantacciya wa kana qiyamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama bil laili 11 raka'atan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance sallar dare da yake yi raka'a 11 ce aw 13 ko kuma kace 3 13 kama qala ibnu abbas wa aisha kama yadda ibnu abbas da aisha radiyallahu anhuma suka waito fa innahu sabata anhuma hadha wa hadha dukkanin su su biyun aisha da Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhum ya tabbata daga gare su riwaya 11 kuma ya tabbata daga gare su riwaya 13 fa fi sahihaini anha a cikin Bukhari da Muslim daga Aisha ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala 11 rak'ata tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana ƙara wani abu akan raka'a 11 ba sawa'un da ramadana ne ko ko ba da ramadana ba wa fi sahihaini anha aidan kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusalli min al-layli 13 raka'a cewa manzon Allah yana sallah raka'a 13 a cikin dare yutiru min dhalika bi khamsin yana yin wutri da raka'a 5 la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna baya zama ya tahiya sai a ƙarshen waɗannan raka'o'i na wutri wannan ma Bukhari wannan ainihin al-Imam Muslim ya fitar da shi haka Bukhari ma ya fitar da shi a cikin ainihin littafin sa as-sahih wasayyu an Aisha al-awwal abinda ya inganta daga Aisha na farkon war raka'atani fawqal 11 huma raka'atul fajr abinda ya inganta shine raka'a 11 inda aka ji ta ce 13 to yana tana nufin raka'a biyun da suka ƙara akan 11 ma'ana ta 12 da ta 13 to tana hadawa ne hadda raka'atul fajr dan su ma yana yin su ne duka cikin wannan dare da ya kwana a ɗakin ta fa idza jaa mubayyinan jaa zalika mubayyinan anha fi hadith fi hadha alhadith bi aini an samu riwaya ta zo ta bayyana haka karara a cikin wannan hadisi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusalli 13 raka'a bi raka'atil fajr cewa manzon Allah yana sallar raka'a 13 idan an hada da raka'atul fajr zakarahu muslimun fi sahihihi muslim ya ambace shi a cikin littafin sa as-sahih wa qala al-bukhari fi hadha alhadith kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yusalli bil layli 13 raka'a manzon Allah ya kasance yana yin sallar raka'a 13 cikin dare thumma yusalli idha sami'a an-nida'a bil fajr raka'ataini khafifataini sai ya ainihin yi raka'a 2 wadanda baya yin su sai ya ji ainihin an kira sallan asuba duk wadannan hadisi suna cikin Bukhari da Muslim wa fi sahihaini an al-qasim ibn muhammad qala sami'tu aisha radiyallahu anha taqulu daga al-qasim dan muhammad dan abubakar yace naji aisha kakashi kenan tana cewa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi salama min al-layli 10 raka'at sallan manzon Allah cikin dare raka'a 10 ne daidai wa yutiru bi sajada sai kuma yayi wutri da raka'a kwaya 1 wa yarka'u raka'atay al-fajr bayan yayi haka kuma sai yayi raka'atul fajr to kaga ta bayyana 13 kenan zai yi sallah raka'a 10 sannan sai yayi wutri sannan sai kuma yazo sai yayi raka'a 2 shine zai baka 13 wa zalika 13 raka'a sannan sai wannan ya baka raka'a 13 fa hadha mufassirun mubayyin kaga wannan riwaya ta Imam Muslim ta fassara komai ta yi bayani karara sannan akwai kuma malaman da suka hada waɗannan riwayoyi da cewa 13 ta iya yiwa ya zama akwai raka'a 2 da yake yi tun farko ƴan ƙanana khafifatani
waɗanda yake yin su kaman yana ainihin wato woman din jikin shi kafin ya fara sallar dare, waɗanda su kuma suna matsayin raka'a biyu ne da suke sunnati ma ba'dal isha, idan ya shigo daki bayan ya gama sallar da yake yi a masallaci ta isha'i sai ya fara da raka'a biyu ɗan takaitattu waɗanda su zai yi kafin ya dan kwanta bacci, ko kuma da zaran ya tashi bacci su zai fara yi diya kan yi haka a matsayin sunnatul isha al ba'diya. Kaga su ma an ka lissafa da su da raka'a goma na asalin qiyamul layli da wutri kwaya daya za su baka 13. A takeicen takeitawa jama'a, asalin sallar dare raka'a 11 ce, akan lissafa 13 ne idan lissafin ya hada da kodai raka'atul fajri ko kuma sunnatu ma ba'dal isha'i, waɗanda dukkanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi su ne a cikin gida ba a masallaci ba. Ina fata mun gane wannan jama'a. Daka wannan shine sunna game da sallolin dare, duk abin da za a yi kar ya wuce raka'a 11. Idan kuma ya wuce 11 ya kai 13 to ya zama 13 nan a ciki hadda lissafin raka'atul fajri ne ko sunnatul isha al ba'diya. Wannan shine abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba a taba samun yayi wani abu sabanin haka ba, sai dai ma kasa da haka. Wata rana yakan takaita ya koma 9 ko 7 ko 5 ko 3 ko ma raka'a daya gel, duka ya tabbata. Daka in za a yi wani abu a cikin wannan adadin to sai dai ragewa banda karawa. Haka nan kuma jama'a, ba daidai bane mutane bayan sun san wannan ilmance su nace su ci gaba da yin abin da bai da tabbaci a cikin addinin musulunci. Wannan ya nuna cewa mutumin da ke haka yana da ainihin wani son zuciya da yake karewa ne. Wannan mas'ala jama'a ta taso a shekarun baya kamar shekaru 35 zuwa 40 a duniyar musulunci, kuma an yi rigima ba kankanuwa ba game da ita, game da sallar tahajjudi musamman a cikin watannin azumi, raka'a nawa ya kamata a yi. Saboda kasar Makka, a haramin Makka da na Madina, duk wanda ya je umara da azumi ya san wannan, wanda yake kalla a TV ma zai iya shaida wannan, raka'a 20 suke yi da uku kullun tutur sai sun yi, za a yi na ainihin ashan kuma za a yi na tsakar dare na tahajjudi. Wannan ba sunna bane, akwai hadisi wanda yake munkari da shi suke hujja. Malam Muhammad Nasir Dinal Albani lokacin da yake karantawa a kasar Madina a ainihin jami'ar Islamiyya sai ya kasance baya bin wannan sallah. Idan aka yi sallar isha sai ya tafi shi gida, a can anguwarsu akwai wani masallaci na wani malami salafi yana yin irin wannan sallah ta manzo Allah sai su tan su sallar su, bai ce komai ba, sai da ya bar kasar Madina ya koma kasar Suriya, sai suka je sai suka raya irin wannan sunna a masallacin su. Yayi littafi salatu tarawih, ya bayyana gaba ɗaya ka'idojin da ake yi da sunnar da ke ciki da falala da komai, littafi haka juz'i kankani. Littafin nan ya zama dijja, ya jawo fitintunu da tashin hankali da raddi da kazafi da kage a dukkan ainihin tsawaif na masu bin taqalidin mazhabobi, daga ciki har da malaman kasar Makka din. Shine ya sake zuwa alƙalamin shi bai bushe ba, ya sake yin wannan littafi shine fiqhu qiyami ramadana, gashi dan kankana littafi ne mai matukar fa'ida, wanda a ciki ya ware iyakar fawaid din da suke wato bayani akan sallar ne da nau'o'in yadda ake yi. Akwai mai raka'a bibbiyu, akwai mai hurhudu, akwai mai raka'a 6 da ainihin kuma a sake yin 3, akwai mai raka'a 8 da 3, haka dai ga sunan sura kala daban-daban. Wanda wannan littafi ya kamata a ce ɗan uwa ahlus sunna a duk inda suke a masallatansu to ya zama an karanta littafin nan, an yi wa'azi da shi, an yi ainihin samarin shi, an fahimci abin da ke cikin shi, sai kuma a dinga dabbaka sunnar da ke ciki, musamman idan watan azumi ya gabato, sa'ad da za a fara sallah ta ainihin tahajjudi da sallar tarawihi da ashan da makamantansu, don mutane su zama ala basiratin min amrihim, su zama abin da suke yi sun san abin da suke yi. Wannan littafi yana da matukar muhimmanci da dan kankani ne, da wata muqaddima da yayi a inda yake bayani akan tatsawurar da aka samu game da rigima akan wannan mas'ala. A nan kasashen ma akwai masallatai da suke da irin wannan giringidi shi din jama'a, saboda kawai tunanin an ga ana yi a Makka. To Makka ya kamata mutane su sani abinda ake a Makka baya cikin usulul shari'a, dan ana yin abu a Makka sai in ya tabbata a shar'ance sannan ne zai zama shari'a sawa'un ana yin shi a Makka ko ba a yin shi a Makka ba shine hujja ba sai kuma kaga waɗannan da suke fadan irin wannan abu na san zuciya akwai abubuwa kuma da dama da ake a Makka na addini kuma su ba sa yi waɗanda suka tabbata a sunna sai ka kawo musu guda 1,000 wanda ana yin sa a Makka kuma addini ne me yasa ba sa yi dan da zaran mutum ya fara maka wannan magana kana kallon gemun shi sai ga gemun shi kuma duk yabi yayi treatment din shi ya mai da shi dan tsungul haka kaman bindin kanari sai ka ce mishi to ai a Makka ma ba a aske gemu me yasa ka aske dan shagon masu aski ma idan kai umara daga nan mas'a in ka fita bayan an gama umara idan ka je za su ga sarubuta haramun ne ba a aske gemu idan ka ce su aske maka gemu za su ce a su an hana su doka bata yadda ba doka ta hana in kana son ka aske sai dai ka sai aska ko reza ko sheba ka je ɗakin ka ka buya ka yi wannan saban amma su ba sa yin suka yi sai a kama su shagunan aski ga su nan a bakin harami ta can baya inda ake yin abin nan ta can Safa da Marwa da ka haramun ne ya aske gemu a Makka me yasa yake askewa ga su nan abubuwa da dama don haka jama'a ba hujja ba ne don ana yi a Makka wai ka ce addini ne tunda ya tabbata ba daidai bane a hadisance to ka bi abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine abin da zai baka fa'ida ko kuma ya zama ka shiga cikin rudani da irin abubuwan da suka tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da ƙarshen duniya cewa za a zo a wayi gari da manzo Allah yake cewa ya kuke gani idan kuka wayi gari fitina ta shiga cikin ku har sai aka haifi yara a cikin fitina har suka girma suka zama manya a ciki mutane suka wayi gari suka mai da bid'a ta zama sunna sunna ta zama bid'a manzo Allah suka ce ya manzo Allah shi za a yi haka yace za a yi haka ne idan malamai suka kare alarammomi ibnu mas'ud ko jazakumullahu khairan ya da hukumul marfu ko yace idan alarammomi suka kare amin suka idan malamai suka kare alarammomi kuma suka yi yawa babu malamai sai mahaddata malaman fiqhu suka yi karanci sannan sarakuna suka yi yawa ko ina kowace anguwa kowane gari akwai sarakuna da yawa komai a mai sarauta har sarkin barayi akwai da sarkin makafi da sarkin kabilu da suke garuruwa kowane kabila da sarkin su da sarkin masu yankan nama da sarkin masu gyaran takalmi kowane mutane da sarkin su kaga shine kasura mene kenan kasura umara uku da kuma yace sannan masu amana suka yi karanci ya zama ana neman duniya da ayyukan lahira aikin da za a yi dan duniya dan lahira aka wayi gari ana yin shi dan duniya karatun alqur'ani sallah azumi zakka aikin hajji da sauran abubuwa ya zama mutane suna yin ayyukan da a lahira ake samun ladan su su wayi gari suna yin su dan abin da za su samu a duniya shine irin zamanin da muke rayuwa a cikin ka zama kai ma ƙaraf ne a cikin wannan fitina kenan Allah ya tsare mu wannan magana Abdullahi dan Mas'ud ce amma malamai suka ce irin wannan magana ta da hukuncin hadisi marfu'i dan bai yiwuwa a fade ta ba tare da ainihin wato sahabi bai fada irin wannan magana sai yana da hujja daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a takeice malamin yake cewa wa amma ibnu abbasin faqad ikhtalafa alaihi fa fi sahihain an abi jamra anhu kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama 13 raka'a ya'ni bil-layl shi ko ibnu abbasin sai aka samu riwayoyi daban-daban daga gare shi a cikin bukhari da muslim hadisin abu jamra yace ibnu abbasin ya ba su labari sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin dare raka'a 13 ce lakin qad jaa anhu hadha mufassaran annaha bi raka'atay fajr al-fajr ko annaha bi raka'atay al-fajr shi ma wannan riwaya ta zo daga gare shi an fassara ta cewa sallar daren an hada da rak'atul fajr ne qala ash-sha'bi sa'altu abdullahi ibn abbas wa abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an salati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil-layl yace na tambayi ibn abbas da ibn umar Allah ya kara musu yadda gaba daya game da sallar manzon Allah cikin dare fa qala dukkanin su suka ce 13 raka'a raka'a 13 ne minha 8 akwai raka'a 8 wa yutri bi 3 sai kuma yayi wutri da raka'a 3 wa raka'ataini qabla salati al-fajr da kuma raka'a 2 wadanda yake yi kafin sallar asuba wa fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim an Quraybin anhu daga Quraybu daga Ibn Abbas fi qissati mabitihi inda khalatihi Maimuna bint al-Harith a cikin qissar Ibn Abbas da ya bada labarin cewa ya kwana a gun kanwar mahaifiyarsa ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Maimunatu bint al-Harith Allah ya kara mata yadda wannan kissa da yace an aike shi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa wani sako da yaje bacci ya dauke shi suka kwana a daki guda da shi da kanwa mahaifiyarsa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ki yin bacci dan ya ga ibadar da manzon Allah yake manzon Allah ya tashi ya fara sallah shi ma ya tashi ya je ya tsaya a jikin manzon Allah tagu manzon Allah ya kama shi ya dawo da shi ta dama suka ci gaba da yin sallah shine yake cewa akai sallah biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu aka ƙara biyu aka yi bada labarin haka dalla dalla irin yadda ya ambace shi a ainihin nan kamar yadda zamu ci yake cewa innahu sallallahu alaihi wasallam salla 13 raka'a manzon Allah yayi sallah raka'a 13 thumma nama hatta nafakha sannan yayi bacci har sai da aka ji munsharin baccin sa falamma tabayyana lahul fajr yayin da alfajir ya bayyana gare shi salla raka'ataini khafifataini sai sake raka'a biyu ɗan kanana wa fi lafzin a wannan lafazi kuma yace fa salla raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini thumma raka'ataini yace yayi salla raka'a biyu sannan ya sake yin biyu sannan ya sake biyu sannan ya sake biyu sannan ya sake biyu sannan ya sake biyu zaka ga dozin guda kenan biyu sau daya biyu uku hudu biyar shida kaga shine da waɗannan biyun farkon kenan da ake yi a farkon dare ko kuma waɗanda yake yi masu sauki da zaran ya farka summa autara sannan ya wuturi summa taja hatta jaa al muazzin sannan ya kwanta har zuwa lokacin da ladan ya zo faqama fa sallar raka'ataini khafifataini sai tashi ya sallar raka'a biyu ɗan takaitattu thumma kharaja yusalli bin as-subha sannan ya je wa mutane sallar asuba faqad hasala al-ittifaqu ala 11 raka'a kaga an samu ittifaki akan cewa raka'a 11 ne wa ikhtulifa fi ar-raka'atayn al-akhiratayn an samu sabani game da sauran karin raka'a biyu hal huma raka'at al-fajri aw huma ghayruhuma shin raka'at al-fajri ne koko wasu raka'o'i ne daban fa idan dafa zalika ila adadi raka'atil fardi ma'ana ko idan raka'atul fajr din ne ko wasu daban ko kuma akwai raka'atul fajr din akwai kuma wasu daban kamar yadda muka ji a wannan riwaya ta kurkusa din nan to idan ka hada waɗannan raka'a 11 da kuma sallolin farilla raka'a nawa ne sallolin farilla a rana raka'a 17 ko ka kana da 11 kana kuma da 17 wasunanin ratiba da kuma sunnoni tabbatattu allati kana yuhafidu alaiha wadanda kullun yake yin su su kuma guda nawa guda 12 ko mun ji guda 12 sune sunan rawatib jaa majmu'u wardihi ar-ratib bil layli wan nahari 40 raka'a zaka ga tattaruwan wato sum of adadin raka'o'in da manzon Allah yake yi diman da'iman baya fasa su to raka'a 40 ne qiyamul layli raka'a 11 farilloli asuba zuwa isha raka'a 17 idan ka hada raka'a 28 ke sai kuma sallolin da yake yi waɗanda suke sunan rawatib waɗanda baya fasa yin su da muka ji a baya su kuma raka'a 12 idan ka hada 28 da 12 nawa kenan 40 wani lokaci yakan karu da waɗancan biyun ko hudu kenan biyun da yake yi na ainihin bayan isha da biyun da aka ce ko kuma ya ƙara su bayan sallar qiyamul layli a takeice ba sa gaza raka'a 40 kana yuhafidu alaiha da'iman manzon Allah ya kasance diman da'iman baya fasa waɗannan salloli 17 fardan farilla raka'a 17 wa 10 raka'at da kuma raka'a 10 na sallar dare a wutsna 10 raka'a ko kuma raka'a 12 sunnatan ratiba sunna amin sunna baran sallar dare din batukunna wa 11 da kuma sallar raka'a 11 aw 13 raka'a ko kuma sallar raka'a 13 qiyamuhu bil layl sallar dare wal majmu'u 40 raka'a zaka ga hadin su gaba daya raka'a 40 idan ka dauki wancan 10 na rana sai ka dauki 13 na dare ko ka dauki 12 na rana sai ka dauki 11 na dare anan zai baka raka'a 40 ma zada ala zalika baya karawa fiye da haka wa ma zada ala zalika fa'aridun ghairu ratibin zaka ga abu ne mai bijirowa abin da ya kara akan wannan mai bijirowa ne ba ratibi bane ka salati al-fath thamani raka'ati kaman sallar al-fath raka'a 8 idan ya samu wata falala kaman aka ci wani gari da yaki ko makamanta haka yakan yi sallah wa salatu duha da kuma sallar duha da yake yi wanda aka ce yakan dade yana yin ta yayi kamar ba zai daina ba wata na kuma sai ya daina yayi kamar ba zai ƙara yi ba yakan yi 2 mun ji a baya yakan yi 4 yakan yi 8 baya wuce 8 idza qadima min safarin musamman in ya dawo daga tafiya wa salatuhu inda man yazuruhu da irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yi idan ya kai ziyara gidan wani sai ya mai sallah dan a samu albarka inda ya salla yayi haka a gidan su Anas yayi haka a gidan su wani ga sunan a cikin hadisai wa tahiyatul masjidi da kuma sallar gaisuwar masallaci wanda da zaran ya shigo masallaci yake fara yin ta wa nahu zalika da ire-iren waɗannan salloli waɗannan su ne sallolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi sai dai mun ji a baya idan yana halin tafiya to baya yin sunanin rawatib yakan rage su waɗancan guda 10 ko 12 suka ragu idan ya zama yana halin tafiya amma baya fasa sallar dare koda yana halin tafiya baya fasa wutiri da raka'atul fajr koda yana halin tafiya to idan kuma yana zaman gida to kullun akalla sai yayi waɗannan rakawoyi 40 fayan bagi lil abdi an yuwaziba ala hadhal wurdi da'iman ila al mamati malam ibn qayyim al jawziya yake cewa yana da kyau ga bawa ya dimanci yin waɗannan salloli wannan wurdi na sallah da manzon Allah yake tsakanin dare da wuni wajibi ne bawa ya tai har zuwa mutuwar shi fama asra al ijabati wa a'jala fatih al babi liman yaqra'uhu kullu yawmin wa laylatin 40 marra yace wa ya kai ka dacewa da samun falala saurin a amsa ma bukatunka da gaggawar a bude maka kofa in ya zama kullun kana kwankwasa ta so 40 kofa ni'imomin Allah kofa aljanna kofa falala kofa daukaka duka suna cikin salloli a ce kullun kana yin sallah kala 40 da ikhlasi da khushu'i da mutaba'ati sunna babu shakka wannan zai baka dama kai kurkusa da abude ma kofa samun falala a wurin Allah babu shakka wannan nasiha ce Ibn Qayyim yake mana gabaki dayan mu ya jama'a ahlus sunna sai mu dage akan waɗannan salloli wannan shine sunna din biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ibadojinsa da al'amuransa na yau da kullun da mu'amalolinsa ba daidai bane a ce kaf mutum baya yin wata sallah sai farilla farillan ma sai abin da ya samu idan ya samu yayi a jami'i in bai samu ba baya jin damuwa baya ganin yayi asara wani ma ana sallar jami'i yana harkar duniya za ka ga mutum yana kan layin ATM zai ciri kuɗi ana kiran sallar farilla yana ganin gare yayi asara sallar ta farilla akan yaje ma'ana gare yayi asara sallar farilla akan yayi asarar layin shi dake ATM haba jama'a me muke nema a duniya ne jama'a ko kun mulahazance yadda muka kauce daga asalin tarbar mu ma'ana kawai muna rayuwa ne kamar kafirai da Allah yake bada labarin su suke cewa hazi hayatu dunya na'ishu wa namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya mu ba mu da muhimmanci akan komai sai rayuwar mu ta duniya anan zamu mutu anan zamu rayu ba ruwan mu da wani abu haka rayuwar kafirai take duk wani abu suna so su ci moriyar shi a nan duniya saboda ba sa sa ran komai a lahira wasu su ma ba su imani da lahira ba ba su yadda akwai wata rayuwa bayan mutuwa ba to yaushe musulmi zai zama kamar haka musulmi yana cikin rumfar shi ta kasuwa ko shagon shi da yake sana'a ko ya kai gyaran mota ko yana tafi akan hanya matafiyi ko a ofishin shi na aiki bai damu da sallar jami'i ba ana sallar jami'i yana ci gaba da harkar shi yana ganin ba zai iya barin wannan harkar yayi sallah ba musamman kuma mata sun bi kowa samun matsala a wannan wajen su kam dama hadith bila haraj basu ma dauka su wai magana inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta basu ma dauka da su yake ba su suna yin sallah ne kawai yanda ya sawaka sai sun gama duk abin da suke galibin mata sannan suke yin sallah ya ku mata ku daina wannan ba daidai bane da zarar lokacin sallah yayi wajibi ne akan mu'mini ya gaggawa ya aikata wannan aiki na sallah domin umumin gaggawa zuwa ga ta'at da umumin umarni da ake wa musulmi ya kokari ya ainihin bar'antar da zimmarsa ba daidai bane ba ma yin farillai akan lokaci ballantana kuma sunnoni kenan jama'a baya ga kuma tsare farillai sai mu kokari kuma mu tsare sunnonin nan mu ba kanmu ainihin tarbiya mai riyada ga zakatun mu su saba da yin waɗannan ayyuka yadda muka saba da ayyukan da suke ba su da wani amfani zaman fira surutu sai mutun ya fita fira waye kai karfe 11 na dare yana fira a waje me yake cewa sai iyanan shi sun yi bacci gaba daya zai shigo kamar barawo sub sub su haka ya shiga kawai ya kwanta jama'a me muke me kake a waje a wannan rana da yayi awa wajen 5 tun daga karfe 8 na dare har 11 da rabi na dare yana fira a waje watakila bai karanta shafi 5 na alqur'ani ba bai istighfari lafiya yu kafa 50 ba to me kake nema kenan a duniya kuma kullun rayuwarka ƙara kusanci take da mutuwa so kake sai ka zama cikin waɗanda Allah yake cewa kallalan ma yaqdi ma amara a aha ai abinda aka ce kai ba kai ba jama'a rayuwar nan ita takaitacciya ce yanzu nan sai ka ji an ce mutun ya mutu sai zama babu abinda zai samu moriyarsa sai ayyuka alkhairin da yi dan haka jama'a mai kokari mai iktinamin lokutan mu more su wajen aikata ayyuka alkhairi Allah ubangije bamu dacewa da masa biyayya ya kuma tsare mu daga ayyuka na barna da bata lokaci da sharholiya a cikin hadisin al-imamu ainihin wato hakim ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani wurin zama da mutum zai zauna ya zama ya tashi a wurin bai ambaci Allah ba bai istighfari ba faci ranan alkiyama sai yana daman zaman shi a wannan wajen duk inda zaka zauna zaman fira zaman ta'i zaman surutu zaman musu zaman sa ido da gulma ranan alkiyama manzon Allah yake sai mutum yana daman zama a wannan wajen idan ko ka zauna wurin da ake zikiri ake ambatan Allah ka karanta alqur'ani sauraron fassarar alqur'ani ko wani abu na alkhairi shi kuma mai manzon Allah ya ce a cikin hadisin ainihin bukhari da al-imamu tirmidhi karanta littafin ainihin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ya kawo ruwayoyin gabaki ɗayan su cewa mala'iku dinnan da suke yawo baya ga mala'iku masu aikin tattara bayanai game da ayyukan mutane akwai mala'iku su kuma wanda suke ba supervision suna duba abubuwan da ake idan suka sauka cikin duniya sai su raba wa kansu ayyuka su ce wannan su yi nan wannan su yi can da zaran wani a cikin su ya kai inda ake zikiri ake ambatan Allah sai ya kira sauran gaba ɗaya ce ku zo tanadau bainahum sai ya kira su gaba ɗaya su tare sai su lullube waɗannan bayin Allah da suke ambatan Allah ma'ana wanda suke karatun alqur'ani ko suke sallah ko suke karanta ilimi na addini ko suke wa junansu nasiha ko suke wa junansu wa'azi duk aikin da yake na ambatan Allah na alkhairi yana shiga cikin wannan za su zo su lullube su gabaki ɗaya idan kuma suka gama wannan aikin suka watse sai mala'iku su marmaza su koma su kai rahoto wajen Allah cewa mun je mun same su suna kaza suna kaza har Allah ya yi musu tambayoyi da kuka same su suna wannan zikiri me suke nema a wurin Allah a wuri na inji Allah sai su ce suna neman aljanna kani Allah ya ce to sun taba ganin aljanna ne ba su taba ganin aljanna ba inji mala'iku ce to ya kuke gani inda sun taba ganin aljanna ai ya Allah muna ganin da sun taba ganin aljanna sai sun fi haka kwadayin neman ta me suke jin tsoro inji Allah ce suna jin tsoron wuta ne Allah ya ce to sun taba ganin wuta ne mala'iku sai ai ba su san wuta ba to ya kuke gani inda sun san wuta ce ya Allah muna ganin inda sun san wuta to da sai sun fi haka jin tsoron wuta da neman gafaraka sai Allah ya ce mala'iku to ku shaida duka na gafarta musu sai wani mala'ika ya tsalle ya ce Allah hadda wani fa mana sai ambaci wasu mutane da shi a sanin mala'ikan yana da rekod akan cewa mutanen banza ne shi hadda su wani fa ya Allah za ka gafarta musu kawai kai tsaye haka sai Allah ya ce na san hadda su duka na gafarta musu kaga jama'a kaga bambanci da ke tsakanin majalisin alkhairi da majalisin banza amma kuma zukatan mu sun fije mu zuwa ga majalisin nan na banza muna biye mu zuciya wanda take amaratun biso sai ga mutum a anguwarsa ba ko a masallacin anguwarsa ana tafsirin alqur'ani tsakanin magariba da isha amma idan an idan da magariba sai ya fito kawai tsaya a gefe wai yana jiran isha sai ya murza BBC kawai bibici da kuma shi muhimmanci bai da alqur'ani koyi kuma gefe samu riya zauna shi da sauran ƴan sa'idawa su ci gaba da aikin sa'ido ma jama'a ana jira a kira isha kuma tafsirin nan ba fa ya iya shi bane kuma koda ka iya ne za a faɗi abinda zaka saurara a tuna maka wanda ka iya dan al aqal dinda ka zauna majalisin wani ilimi sai an tuna maka abinda ka sani koda ka sani sai kuma ka ji ma abinda baka sani ba koda malamin da ke karatun kuwa a matakin ilimi ka dara shi wannan haka Allah ya baiwa shi ga al'umma daga jama'a ya kamata mu gane lokutan da muke cikin su a duniyan nan kididdagaggu ne kuma ranar alkiyama daga cikin abubuwan da mutane za su yi nadama shine lokutan su da suka lalata a gaban za har da wanda ya tsira sai yayi wannan nadama hadisin na cikin Abu Dauda ingantaccen hadisi cewa bayan an gama hisabi gaba ɗaya an ba mutane ayyukan su har wanda ya tsira ya samu falala idan ya ga irin lokutan da ya lalata wanda babu komai a cikin su sai ya ci jiyatsa ina ma da ya ƙara ayyukan alkhairi dan ya samu ƙarin falala in ya ga ribar da ke cikin dan aikin da Allah ya karba duk sai yayi nadamar sauran lokutan ina ma da ya ainihin wato ci more su shine ma'anan ni'matani maghbunun fihi ma kathiru minan nas as-sirat wal farat ni'ima guda biyu ana sammatsin mutane akan su da lokaci da kuma lafiya galibi mai lafiya bai sanin muhimmancin ta sai ya rasa ta haka mutum bai gane lokacin shi da ya lalata sai ya ga lokacin ya shude yannin ka lissafa daga zamanin Obasanjo zuwa yanzu 2007 daga barin Obasanjo mulkin Najeriya na ta sama shekara 10 amma sai ga kaman bayna ashetin wadu hahani sai ka lissafa daga lokacin zuwa yanzu mai kai izuro ka hada ce daga lokacin zuwa yanzu waɗannan ayyukan da'a ne ka saba da su kana yi waɗannan ayyukan banza ne waɗanda ka bari wani aikin alkhairi ne wanda kake tunanin kayi shi na azo a gani tsakanin wannan lokacin ko ko duka lokutan nan gaba ɗaya kawai bacci ne da cin abinci da zaman fira da ta'i da tafiye tafiye da zama a waje da tashi kawai ayyukan duniya kawai wanda babu falala a cikin su jama'a ya kamata mu dinga tsayawa muna muhasabantar kanmu kuma wannan mu da ake cewa ahlus sunna salafiyya ɗan izala mun fi kowa cancanta wa mu kanmu faɗa game da wannan dan mu ne muke cewa muna bin sunna kuma kun ji jama'a yadda sunna take game da ibadoji sallah kullu raka 40 amin kullun sallah kala 40 yanzu ba rakoyin bane ba sallah ce kala daban-daban kala 40 sorry raka 40 ko raka 40 kullun tsakankanin sallolin farilla da nafilfili na rana da na wuni to tsakaninka da Allah a cikin 40 din nan guda nawa kake muna dai fatan alal aqallu kowa na yin 17 din nan 17 amma sauran wacce kake muwazaba akai wacce ce baka taba yi ba yaushe kake so ka fara ya kamata mu kan wannan tambayoyin jama'a kana yin sallar dare musamman wanda yake sahibul qur'an kana da hadda alqur'ani akan ku kuma kana tabbaci da dare wannan bai da tarbiyyar masu alqur'ani karanta at-tibyan fi adabi hamalat alqur'an na al-imam an-nawawi sai da yayi magana akan tarihin magabata game da sauki alqur'ani ya kawo waɗanda suka tabbata cewa suna sauki alqur'ani tun daga kan masu wata biyu kullun izu guda kenan masu wata guda masu sati uku masu sati biyu masu sati daya masu kwana uku kai har da wanda ma suka wuce haka suna yi a ƙasa da kwana uku duk da bai inganta ba a sunna har da masu yi a rana daya sai da ya kawo kamar Imam Shafi'i kullun sai suke alqur'ani yace to da haka sai ka kalli ayyukan da kake kar ka sake a ce ka rabu da alqur'ani rabuwa da ta wuce wannan ma'ana mafi yawa shine a ce wata biyu ka iya soke alqur'ani kaga kullun izu guda kenan izu guda kuwa rabin awa ya ishe ka rabin awa jama'a haba jama'a cikin tsawon wuni ba za ka iya ware alqur'ani rabin awa ba ka karanta in ka saba sai ka ƙara sai ya koma kullun kuma awa daya shine izu biyu kenan sai ka sauke a wata guda haka za ka yi tayi haye laushi a bakinka ba za ka san sanda kake sauke shi a cikin mako guda ba kuma kar ka manta fa Allah ba zai gaji da baka lada ba sai ka gaji da yin wannan aikin fira awa nawa kake yi kullum taɗin banza a waya da tsakankaninka da mutane da shiga Facebook da shiga WhatsApp da Twitter na awa nawa kake yi duk wannan gidajen gulma ne gaba ɗayan su galibin abin da ke cikin su gulma ne da ƙarya da isha'a kaɗan ne alkhairi a cikin shi ga asalin alkhairi wanda babu shari ko kadan a cikin shi muna ta wasa da shi. Allah ubangiji ya tsare mu. Babu shakka dai abun yana da bukatar jama'a kowa ya tsaya wa kanshi karatun tanasu. Ma'ana kowa ya tsaya ya duba menene zai yi wanda zai amfane shi a wurin Allah, menene kuma wanda zai mishi matsala tsakanin shi da Allah, sai ya guje wa matsala ya kokari ya nace wa abin da zai amfane shi. Kuma a hankali jama'a ake sabawa. Idan abin ka riga ka saba sai ya zama jinin jikinka, ta yadda in baka yi ma baka jin dadi. Kana ma da cin alkur'ani kuma har da cin wani bangare na alkur'ani, to kana ce wa sallar dare dan ka samu falalar da makaranta alkur'ani suke samu. Kana ainihin wato mai karantawa ko malami ne kai ko dalibi ne kai, kana ce wa nazari da bincike da karatutukanka da ainihin ayyuka na da'a. Anan ne Imam An-Nawawi yake cewa mutumin da yake shagaltuwa da ayyukan karantawa ko wasu ayyuka na masalihul muslimin, ce to babu laifi dan ya samu kanshi yana saki qur'ani a wata biyu. Amma wanda bai shagaltuwa da wannan kuma yana da qur'ani a kanshi, yace laifi ne, kuskure ne a samu, yana samun wannan interval din tsakanin shi da alqur'ani. Kuma shi alqur'ani kamar yadda manzon Allah ya faɗa, lahu wa ashaddu talaffutan, yafi saurin kubucewa fiye da raƙumi dake cikin dabaibayi wanda ba daure ba. Yanzu-yanzun nan kaji wani shafi ya magaddama, yanzu-yanzun nan kaji wata sura gaba daya tana maka rawa, tana shake kafin ka ankara ce ga hadda ta koma kamar baka yi ba. Allah ya tsare mu. Kuma babu shakka barna ce a ce ka iya alkur'ani ka dawo ka manta, ba karamar asara bace. Ko ƴan duniya da suke in sun samu kuɗi suka rasa, za ga hadda talakawa suna musu jaje wanda ba su san kuɗi ba. Talaka ma da bai san kuɗi ba za ga yaje yana mai kuɗi jaje wanda yayi asara. Ina kuma ga masu kuɗi ƴan uwan shi, to ballantana kuma wanda ya san addinin musulunci ya wai gari bai iya ba. Da ilimin alkur'ani da na sunna da sauran ilimomi dukkanin su suna dashewa in ba a maimaita su, ba a bitar su. Karamin littafi kaman Bulughul Maram da kowa ya iya shi, har ƴan mata sun iya shi ko, da zawarawa duk ba ana musu a islamiya ba, idan ka aje shi bayan watanni sai wani dan yaro ya zo ya karanta da karatu a ciki, sai ka ji kaman baka san karatun ba, sai ka taso a masallacin ku ka ce ƙarya ne, sai a ce gashi a Bulughul Maram, kuma sai ka ji kunya saboda kai ban kwana da karatun. Allah ubangiji ya tsare mu. A takeice mallam yake cewa faslun fi siyaqi salatihi sallallahu alaihi wasallama bil laili wa wutrihi wa dhikri salati awwalil laili. Faslin nan zai bayani akan jeren giyar irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cikin dare da wutirinsa da kuma ambatan farkon sallar dare yaushe yake farawa. Qalat Aisha radiyallahu anha, ma salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-isha'a qattu fadakhala alayya illa salla arba'a rak'atin aw sita rak'atin. Yace tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba yin sallah ta isha ya dawo waje na ba, sai ya zo ya yi sallah raka'a hudu ko raka'a shidda. Ma'ana daga cikin nau'in sallar da yake yi, yakan yi raka'a hudu ko raka'a shida, thumma ya'wi ila firashi, sai kuma ya koma yayi bacci. Ma'ana akwai lokacin da yake raba tsakankanin asalin sallar daren da wutirin. Sai da yake wannan hadisi malamai su yi maganganu akan ainihin wato ingancin isnadin sa, saboda akwai mutum mai suna Muqatil ibn Bashir al-Ijli, wanda wato babu wanda ya amince da shi in banda Ibn Hibbana. Amma dai hadithin yana da wasu shawahid da suke tabbatar da kissar tana da asali. Qala Ibn Abbas lamma bata indahu, wa qala Ibn Abbas lamma bata indahu. Ibn Abbas da ya kwana a ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a wacce kissa da muka ambata ta kwanan shi a gun kanwar mahaifiyarsa Maimuna, shi kuma yace sallal isha'a, manzon Allah yayi sallar isha, thumma jaa, sannan ya shigo gida, thumma salla, sannan yayi sunnatul isha' al-ba'diyya, thumma nama, sannan sai kuma yayi bacci. Zakarahuma Abu Dauda. Abu Dauda ya ambaci waɗannan riwayoyi dukkanin su. Wa kana idza staykaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya farka da daddare, bada'a bisiwaki, sai ya fara da goge bakinsa, sai ya yi aswaki ya goge bakinsa. Imam al-Bukhari ya yi hujja da hadisin aswaki din nan akan nuna tsawon sallar dare, haka ya kawo shi babin da ke bayani akan ana tsawaita sallar da dare, sai ya kawo bayani akan manzon Allah yana yin aswaki. Kaza ga kamar me alaka? To alaka shine idan ka farka da daddare kai aswaki, zaka ji ka garas, zaka ji ka dawo cikin hayyacinka, bakinka yayi wasai, miyan bacci ya kauce, kuma ainihin nishadinka ya dawo, kaga sai kai doguwar ibada kenan. Dan haka wannan wani mataki ne da manzon Allah yake dauka dan ya samu yayi ibada mai tsayi cikin dare, sai ya wanke bakinsa thumma yadhkurullaha ta'ala, sannan sai kuma yayi ambatan Allah ta hanyar addu'o'in da yake yi kala daban-daban, mun ji wasu a baya, wasu kuma za a ji su a nan gaba, dangane da addu'o'in da yake idan ya farka daga bacci, wanda yake so ya ga bayanai dalla-dalla a kansu, sai kuma littafin al-azkar na Imam an-Nawawi ko kuma littafin al-kalimut tayyib na ainihin Ibn Qayyim al-Jawziya da ainihin ɗayan na al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyya. Thumma yadhkuru Allah ta'ala wa qad taqaddama dhikru ma kana yaquluhu inda istiqazi, ya gabata an ambaci abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada bayan farkawarsa. Thumma yatahharu, sannan sai tashi sai alula. Thumma yusalli raka'ataini khafifataini, sai raka'a biyu ɗan takaitattu, sune waɗanda yake fara warming jikin shi da su kenan, kama fi sahih muslimin, kamar yadda zo a cikin tafsirin sahih muslim an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza qama min al-laili iftataha salatahu bi raka'ataini khafifataini, tace manzon Allah idan ya miƙe zai sallar dare yakan fara sallar shi da raka'o'i guda biyu ɗan takaitattu. Wa amara bidhalika fi hadisi abi hurairata radiyallahu anhu qala, kuma yayi umarni da haka kamar yadda yazo a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, yace manzon Allah yace idza qama adukum min al-laili falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifataini, idan ɗayan ku ya miƙe cikin dare to ya bude sallar sa da raka'o'i guda biyu ɗan takaitattu. Rawahu Muslim, wannan riwaya al-Imam Muslim ne. Wa kana yaqumu taratan idan tasafa al-layl, wani lokaci baya fara miƙewa sai dare ya raba tsaka-tsaki. Idan ka dauka dare nayi a ka'idar dare jama'a daga faduwar rana shine dare, dan mu a al'adar mu ta Hausawa ba ma ganin rana ta fada dare ne, a lokacin sai mutum ya ce maka mu hada an juma, in ka ce da yaushe ce da daddare, kuma a cikin dare yake, al'ada ce kawai yadda mu muke fahimtar abin a al'adar mu ta Hausawa ko Yarbawa ko Nufawa ko makamancin shi. Amma dare a sunna yana farawa ne da zaran rana ta fadi, yana karewa ne da zaran al-fajr ya keto. To mu dauka idan dare na farawa karfe 6 da rabi ko karfe 6 na yamma, sannan al-fajr na ketowa karfe 5 na asuba, kaga kenan akwai awa 11 ko, to sai ka dauka awa 11 ne dan ka raba tsaka-tsaki an yi baccin awa 6 da rabi ko kuma an shiga dare cikin awa 6 da rabi na dare, daga karfe 7 ko daga 6 7 8 9 10 11 zuwa da rabi ko 12, gurgurdan abin da zai zama wato tsaka-tsaki ba wai tsakiya biddika ba, a ce kamar rabin dare ya wuce sai ya farka, sai ya fara sallah. Kaji kuma in ya gama sallan wani lokaci ma baya kuma bacci sai dai ya danki shingida, kenan yana yin sallar wajen awa 5 zuwa gab da asuba, ko kuma ce kamar awa 4 ko da rabi ko makamancin haka, au qablahu qalil bi qalil, ko kuma dan baya kadan da ainihin baya kadan da rabin dare, kamar a ce kashi 40 bisa 100 kashi 4 bisa 10 dare ba a kai rabi ba, kaga nisfuhu aw inqus minhu qalila kenan ko, ko a dan rage daga rabin dare kadan, sannan sai ya ce aw ba'dahu bi qalil, ko kuma bayan tsakiyar dare da kadan. Wa kana yaqta'u wirdahu taratan, wani lokaci ya karraba sallah, yayi sallar ya zauna ya huta, yayi azkar yayi addu'o'i ko ya danki shingida a jikin Aisha wani lokaci kamar yadda tabbata, wani lokaci kuma wa kana, wani lokaci kuma ya kasance wa kana wa yasiru taratan, wani lokaci kuma yakan yi ajajjere babu wani abu a tsakankani, wa huwa al-akthar shine yafi yawa, wa yaqta'uhu yana rarraba ainihin wannan dare, kama qala ibn abbas fi hadisi mabitihi indahu, yana rarraba wannan sallah idan yayi ya sallame, idan yayi ya sallame raka'a biyu sallama, raka'a biyu sallama, kamar da ibn abbas ya bada labari da ya kwana a gidan annahu sallallahu alaihi wasallama, yace manzon Allah ya miƙe istiqaza, ya tashi daga bacci, fatasawwaka ya wanke bakin shi da aswaki, wa tawabba'a sannan yayi alula, wa huwa yaqulu yana ta fadin cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, lalle a cikin halittar sama, halittar samai da halittar ƙasa da sassabawa da dare da wuni suke yi wajen yanayin su da dabi'ar su, wajen tsayin su da gadartar su, wajen daren gari kaza da daren kari kaza suna da bambanci, duk wannan yana cikin waqtilafil layli wan nahar la ayatin, yace akwai abubuwan lura, abubuwan daukan izina, abubuwan a tsaya a nakalta amma ga masu hankali. Faqara haula'il ayati hatta khatama as-sura, ya karanta waɗannan ayoyi 10 na ƙarshen suratu Ali Imran, thumma qama fa salla rak'ataini aqala fihi malqiyama. Ibn Abbas yace sai kuma manzon Allah ya miƙe sai ya salla raka'a biyu, ya tsawaita tsayuwar karatu war ruku'a was sujuda, ya tsawaita ruku'i ya tsawaita sujuda, thumma sarafa sannan ya sallame, fanama sai ya bacci, hatta nafakha har sai da ya munshari, thumma fa'ala dhalika thalatha marratin bi sitti raka'atin, haka yayi tayi har su uku raka'a biyu masu tsayi, sallama yayi bacci ya miƙe ya sake yi har akai raka'a shida, kullu dhalika yastaku wa yatawaddau, duk in ya miƙe sai sake yin aswaki ya sake yin alula. Wa yaqra'u haula'i al-ayat, yana irin waɗannan karatutuka na waɗannan ayoyi, inna fi khalqi samawati wal ard thumma awtara bi thalathin, sannan yayi wuturi da raka'a uku, kaji a irin wannan yanayin raka'a tara yake nan ko, fa azzana al muazzin, sai aka ji ladan ya kira sallah, fa kharaja ila salati wa huwa yaqulu, ya fita zuwa ga sallah yana mai fadin cewa allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura, allah ka sanya haske a cikin zuciyata, wa fi lisani nuran, allah ka sanya haske a cikin akan harshena, ya karanta wannan addu'a, allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nura waj'al fi basri nura waj'al min khalfi nura waj'al wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura allahumma a'tini nura, haka yake karanta wannan addu'a, allah ka sanya mana haske a zuciyata, haske akan halshina, haske a cikin kunnuwana, ya allah sa mana haske a cikin ganina, allah ka haskaka mana gabana da bayana, allah ka haskaka mana samana da ƙasana, allah ka bani haske. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi, walam yadhkur ibnu abbas iftitahu bi rak'atayn khafifatayn, kaga ibnu abbas bai ambaci farawa da raka'o'i guda biyu takaitattu din nan ba, kama zakaratu aisha, yanda aisha ta ambata ba, fa imma annahu kana yaf'alu hadha taratan, to ko dai a ce wata rana yana yin raka'a biyu nan takaitattu wa hadha taratan, wata rana kuma baya yi, wa imma an takuna aishatu hafizat ma lam yahfaz ibn abbas, ko kuma a ce aisha ta kiyaye abinda ibn abbas bai kiyaye ba, wa huwa al-azhar, kuma wannan ya fufuta a ce ta haddace ne shi bai haddace ba, limulazamati halahu, saboda ita tana tare da shi fiye da ibn abbas a cikin dare, wa limuraati hadhalika, saboda kuma ta dauki ta tsinkayi haka, amma shi ma ibn abbas babu shakka ya tsinkayi wannan, domin a cikin wannan riwaya in ka karanta yana ta murna, dan dama yace ya san duk abin da manzon Allah yake a cikin ibadoji amma bai san na cikin dare ba, yana ta neman fursa da zai samu yanayin da zai san abin da ake cikin dare, to sai aka mishi wannan aikin da yaje kuma yaro ne kankani, manzon Allah baya nan ya gama wasan shi a cikin gidan kawai sai ya samu riya kwanta, dama da gangan yana neman dalili ne, kafin manzon Allah ya dawo dare ya riga yayi, shikenan dole ya kwana a gida, to da ya ga ya samu fursa sai ya ƙi yin bacci, ko kace sai ya bacci da ido ɗaya ko, dan dama akwai abin da yake so ya gani, yanzu kuma ya samu fursa zahabiya ta ganin wannan abu, kaga kenan shi ma yayi kokarin yayi ainihin mura'at ya kiyaye abin, amma tunda so ɗaya ya gani ba dole ya zama yana da gaba ɗaya cikakken ilimi akan abubuwan ba, ita kuma ta gani ta sake gani ta sake gani, irin da manzo Allah yake ɗakin ta tana ganin ainihin irin wannan yanayi na ibadojin sa, sai yake cewa fal qawlu ma qalat aisha, dan haka sai ya dauki magana aisha, wa kana qiyamuhu bil layli wa witruhu anwa'an, sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin dare da kuma wuturin sa, to kala daban-daban ne, yana yin nau'i kaza ya nau'i kaza, kamar da zamu zo mu ji ainihin nau'o'i kala daban-daban, wa kana sai ya ce daga ciki akwai ainihin kaji wannan nau'i na farko kenan ko, annau tsani sai nau'i na biyu allazi zakaratu aisha wanda aisha ta bada labari annahu kana yaftatu salatahu bi rak'ataini khafifataini yana bude sallar shi da rak'o'i guda biyu masu sauki thumma yutammimu wirdahu ihda ashara rak'a sannan ya cika sallar shi rak'a 11 yusallimu min kulli rak'ataini wa yutiru bi rak'a yana yin sallama bayan kowace rak'a biyu bayan kowace rak'a biyu sai ya sallama sai ya zama wutirin shi raka'a kwaya daya wannan shine mafi shahara daga cikin sallolin sa raka'a biyu har kuma ya zo a cikin hadisi ingantacce yace salatul layli masna sallar dare raka'a biyu ce ita ce asali kenan amma kuma akwai wasu halat da wasu hayat waɗanda ba waɗannan ba annau salis nau'i na uku 13 raka'a kazalika raka'a 13 suma irin waɗannan wato raka'a biyu a fara da takaitattu a ainihin tike da wuturi kwaya daya annau rabi'u nau'i na hudu yusalli 8 raka'ati yana sallah ainihin wato raka'a 8 yusallimu min kulli raka'atayni kowace raka'a biyu ya sallama thumma yutiru bi 5 sannan ya wuturi da raka'a 5 sardan ya kwararo su mutawaliyatan suna bin bayan junansu la yajlisu fi shay'in illa fi akhirihinna baya zama a cikin wani wuri ya tahiya sai a karki bayan yayin sallar raka'a biyu ko wace da sallama 8 kenan ko sai ya mike sai ya kabbara raka'a 5 zai baya zama sai dai tahiyar karshe daka raka'a ta 1 da ta 3 zai yi zaman jilsatul istiraha a raka'a ta 2 da ta 4 sai ya miƙe kai tsaye ba tare da yayi tahiya ba sai sallama a raka'a ta 5 ta ƙarshe sai ya zaman tahiya wannan ma ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ake so da jama'a shine waɗannan nau'in salloli sai an raya su ya daga cikin mutaba'a din sahiha ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ana nawa'anta abin yadda yayi shi yasa nake ta ƙara ishara dai ga irin wannan littafi idan mun zo karatu na gaba zamu yi summary din abin da ke ciki na irin nau'o'in sallolin kaji yadda suke daya bayan daya yana ainihin wato yin wannan wata rana yayi wancan dan haka ana so ne ya zama ana caccanzawa idan aka zo masallaci kar a zama kullun iri daya ake musamman da ramadana zai bayi akan to an manta da sauran kenan shine kuma wata rana nan da wani yazo yayi ko ya karanta sai a zama an ji shakkar cewa to wai dama haka ne bayan kuma akwai a cikin karatu Allah ubangiji ya tsare mu saboda da lokaci ya kure bari mu kwana anan in mu sai mu tashi a inda yake cewa annawul khamis in Allah ya so a ainihin karatun da zamu yi a mako mai zuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله